Bisa dukkan alamu inji kungiyar alkalami da kungiyar shinkafa da wake ta jihar Adamawa masu goyon bayan kamun ludayin salon mulkin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari sallashi takobin shiga kafar wando ɗaya da wakilansu na majalisun dattawa da wakilai kan abin da suka bayyana da zagan kasa ga shirye-shirye da manufofin shugaban kasa inji ta bakin Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban kungiyar alkalami lokacin da yake ganawa da manema labarai a Yola Fadar jiha
ina na musamman ga senatoci da aka zaba a tutar jami'ar ABC da su marawa manufofi da kudurori na shugaban kasa baya waɗannan kuwa su ne a gaggauta tsare aiki akan kasafin kudi na 2017 wato budget ba tare da ɓata lokaci ba amincewa da kudurorin kafa kotu na musamman don yaki da cin hanci da rashawa da ke gaban majalisa tun 2015 amincewa da kudurin ba da kariya ta musamman ga masu fallasa masu ayyukan cin hanci da rashawa wato whistle blower gaggauta aiki akan kudurin dokan hana halatta kudin haram ta bayan fage wannan doka za ta bada damar mallakawa gwamnati tarayya fiye da naira triliyon 2 muna kira da babban murya da gaggauta tantance komishinonin zabe guda 27 ba tare da bada lokaci ba kuma jinyina su da sallamar Ibrahim Maguwa EFCC
Husaini Gambo na Kura shugaban kungiyar shinkafa da wake ya ja hankalin wakilan jiha a majalisun tarayya cewa hakurin talakawan ya kai ga ƙuriya sakamakon gama kai da yan majalisa da ba su da kyakkyawar manufa ga ci gaban Najeriya dalili ma da yasa harkokin gwamnatin tarayyar ke tafiyar hawainiya
dan aka ce akwai abun da zai shafi Buhari bai kamata senator daga cikin Adama ko member na reps da sa hannu ba muna ka kiran da kyamai muna tare da shi Allah yana tare da mu dan har ba su canja daga kiran da ake musu ba muna a shirye mu nuna wa talakawa ashe ba sun je gurin don su taimaki Buhari bane
na nemi shugaban kungiyar alkalami na magoya bayan shugaba Buhari ta jihar Adama Alhaji Ibrahim Baffa Waziri yayi bayanin dalilansu na daukar wannan matsayar
babban damanmu shi ne majalisar abin da take yi a duk yan Najeriya take yi abu ne wanda suke yi don son kansu don in babu ya taɓa ɗan majalisa ba za ka jiyar kawo magana in aka kama motar shugaban majalisa senate president a kuma aka ce a dakatar da maganar da cikin da garbi a dubi shi shugaban custom a aika ga aika kaga mun duka ba shi ne ba shugaban mutum ya yi bayani ya faɗi ra'ayi sai ya ce a kira wasu zai majalisa nan ba don shi aka yi majalisa nan mun taimaka jirgoki wanda za su kawo mana ci gaba ba don mutane su zanna su ra'ayi a kai ga dama na son rai ba
Alhaji Ibrahim Baffa Waziri shugaban kungiyar alkalami ta jihar Adama kenan Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya